sai dai dai wata rana addu'a nake dare rana Allah wadaran su ga kukana Allah sare ni da bayana I don't really know recently what is wrong with me Don't know who's the friend or the enemy I don't know who's trying to get rid of me I don't know who's trying to play games with me Too much stuff all on my head If no be God, man would I be dead Bad, bad people just they pretend And some of them won't use my head Mama prayers moving me on in their eyes Like onion, because I need Nei imanin sauki sauki na nan zuwa 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 sauki sauki na nan zuwa
gobe dai kullum muna faman buga buga Muna fadi muna tashi duka dan muga mun kare mutuncin mu mun tsaya guri guda mun fi karfin cin mutunci a boye ko a gadaga Allah ka saukaka darajan ka daukaka ka shiga lamburana kar in wani abu daka in so samun wasu ne to da yanzu mun mutu ba a san mu da kai riga ruwa an ba mu burbutu Allah ra ba mu shiga uku da girma na fita a tsu kafan nan saga titi kamar turaren salamatu san ziyarta harami yasa nake aikin gumi koyo sai da malami yaki a bar ma jarumi in na samu sai in ga kowa yana tani amma idan ya kare sai in ga kowa ya yada ni baba in da rai wata ran zan yi nasara a masu kudin cikin garin nan sai an kirga da ni
sauki sauki na nan zuwa 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 sauki sauki na nan zuwa
Oh,